Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30, inda za ku ji cewa a Najeriya gwamnati ta bayyana sabon farashin man fetur a kasar.
Under the new price for PMS will now be above 145 naira per liter.
Minista Ibe Kachukwu kenan yake bayyana cewa wato ranar 11 ga watan Mayu na wannan shekara za ta fitar da sabon farashin man fetur.
To hakan dai na faruwa ne yayin da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka rage kudin da majata za su biya domin zuwa aikin hajjin bana. Amma fa duka waɗannan za ku ji ne bayan mun karanto muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani rahoto ya faɗi cewa adadin mutanen da suka rasa matsugunansu a faɗin duniya sanadiyar rikici ko wani bala'i ya kai miliyan 40.8 cikin shekarar da ta gabata. Wannan shine adadi mafi yawa da aka taɓa gani a tarihi. Hukumar da ke sa ido akan 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway ta faɗa yau Laraba cewa mutane miliyan 27.8 sun rasa matsugunansu a ƙasar cikin shekarar 2015. Rahoton kuma ya gano cewa akalla mutane 66,000 suka rasa matsugunansu a kowace rana a shekarar da ta gabata. In aka hada duka adadin na shekarar da ta gabata, zai zo daidai da yawan al'ummar biranen New York, London, Paris da Al-Qahira. Duniya baki ɗaya na fuskantar rikicin 'yan gudun hijira, abinda kuma ke karuwa a duk shekara. Kuma yanzu haka wurare da yawa na fuskantar tarin matsalar tashin hankali da bala'o'i a cewar Yan Ayuglan, sakatare janar ɗan hukumar da ke sa ido. Kashi 60 ɗin mutane miliyan 8.6 da suka rasa matsugunansu sanadiyar rikici suna ƙasashen gabas ta tsakiya, kamar Yemen, Siriya da Iraki. Bayan ƙasashen gabas ta tsakiya, rahoton ya kuma ce 'yan gudun hijira da ke ƙasashensu sun fi yawa a Afghanistan da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo da Najeriya da Sudan ta kudu da Ukraine da kuma Colombia.
Wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ya ce kusan mutane 150 ciki har da yara waɗanda shekarunsu ba su kai 6 ba suka mutu a lokacin da suke tsare a hannun sojoji a arewa maso gabashin Najeriya cikin shekarar nan. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce 'yan ƙananan yara na cikin mutane 149 ɗin da aka samu rahoton mutuwarsu a gidan yarin Barikin Giwa, wani fitaccen wajen tsare mutane a birnin Maiduguri, wanda ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama suka caccaka a baya. A wannan bariki ne ake tsare waɗanda ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne, ƙungiyar da ta yi sanadiyar mutuwar ƙiyasin mutane 20,000 arewa maso gabashin ƙasar cikin shekaru 8. Sai dai rundunar sojin Najeriya ta musanta wannan binciken da ƙungiyar ta fitar. Mai magana da yawun rundunar Rabi Abubakar ya ce sun ba jam'iyyar wato jami'an ƙungiyar Amnesty damar shiga Barikin Giwa da kuma wasu wuraren da ake tsare mutane a arewa maso gabashin Najeriya a shekarar da ta gabata. Haka kuma sun yi canje-canjen da ƙungiyar ta ba su shawarar su yi. Rahoton na ƙungiyar Amnesty wanda ya fito yau Laraba ya ce yanzu haka Barikin Giwa na ɗauke da mutane 1,200, yawancinsu kuma a wajen samami aka kama su kuma suna tsare ba tare da an yi musu shari'a ba. Mutane 120 ɗin da ake tsare yanzu haka yara ne.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fashe-fashen bumabumai a babban birnin Iraki sun kashe akalla mutane 75 yau Laraba a cewar 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya. Hari mafi muni a cikinsu shi ne wanda ya auku da safe a lokacin da ake ta hada-hadar kasuwanci, yayin da wani bom ya tashi a wata mota a kasuwar birnin Sadr, inda akalla mutane 64 suka mutu, guda 40 kuma suka jikkata. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin. 'Yan ƙungiyar Sunni su ma sun sha kai hare-hare makamantan wannan abu gadaza, musamman a unguwannin da 'yan Shi'a suka fi yawa. Har ila yau daga baya an sake kai wani harin bom ɗin a ofishin 'yan sanda da ke gundumar Kadamiya a arewa maso yammacin babban birnin Iraki, inda 'yan Shi'a suka fi yawa. Aƙalla mutane 15 sun mutu, wasu su 33 kuma sun jikkata. A arewacin Bagadaza kuma wani harin kuna bakin wake na mota a gunduma ƴan sunni dake jami'a ya kashe mutane 7 tare da raunata akalla mutane 20.
Dan tsohon Prime Minister Pakistan ya koma gida yau Laraba daga Afghanistan kwana daya bayan da sojoji suka ceto shi daga hannun wasu masu alaka da ƴan kungiyar al-Qaida da suka sace shi. Wani jirgin saman ƙasa Pakistan na musamman ne ya maida Al-Haider Gilani gida daga Kabul. Jirgin ya sauka ne a tashar sokar jiragen sama dake gabashin birnin Lahore inda iyaye da ƴan uwa suka tarbe shi cikin tsauraran matakan tsaro. Daruran masoyansa da ƴan uwa sun mai marhabin a lokacin da ya isa gida bayan shekaru uku da aka kwashe yana tsare. Gidan talabijin din Pakistan ya nuna lokacin da yake dawowa da tawagan motocin da suka tarbe shi daga tashar sokar jiragen sama. Wasu dauke da bindigogi ne suka sace Gilani a lokacin wani gangamin yakin neman zabe a garin su dake Multan shekaru uku da suka gabata kafin aka tsallake da shi kan iyakar Afghanistan. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda a yau ne gwamnatin ƙasar ta bayyana sabon farashin man fetur a ƙasar. Ministan ma'aikatar man fetur ne Mr. Ibe Kachiku ya bayyana hakan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja.
Gwamnatin tarayyar Najeriya a yau Laraba ta ba da sanarwar ƙara farashin man fetur daga naira 86.50 a kowace lita zuwa naira 145 kowace lita. Minista a ma'aikatar man fetur Mr. Ibe Kachiku shine ya bayyana haka ga 'yan ƙasa inda yake cewar gwamnati ta yi juyayin ɗaukar wannan mataki amma tilas ne ta ɗauke shi ganin irin wahaloli da ƙalubalen da ƙasar ke ci gaba da fuskanta.
Under the new price for PMS will not be above 145 naira per liter.
Minista Ibe Kachiku kenan yake bayyana cewar hukumar nan ta kula da farashin man fetur PPPRA ta bashi tabbacin cewar kowane lokaci daga yanzu wato ranar 11 ga watan Mayu na wannan shekara za ta fitar da sabon farashin man fetur wanda ba zai haura naira 145 ba a kowace lita. Na tuntubi daya daga cikin shugabannin kungiyoyin masu shigowa da man fetur a Najeriya, Alhaji Abdullahi Idris, domin in ji ƙarin haske akan irin manufofi da yake ganin ke tattare da fitowa da wannan tsari a daidai wannan lokaci.
Wannan shawara ce mai kyau wadda kuma ta kai matsayin da dole sai a yi haka, ya zama dole ma a yi haka, saboda mai idan ba a yi haka ba za a iya wadata Najeriya da mai ba. Na farko ina so ka sani mannan baya kawowa Najeriya sai an sai dala. Dalar nan da ake sai a CBN babu ita. Najeriya ta yi bakin kokarinta ta ba wasu 'yan kasuwa masu karfi dalar nan za su shigo da mai, abu ya ci tara babu.
To amma akwai waɗanda za su ce watakila ku 'yan kasuwa ne kaɗai za ku yi na'am da wannan saboda hanya ta buɗu da za ku samu kuɗi wanda za ku burge kanku.
To Haji Umar, ai tsari na gaskiya shi ne idan ka ɗauki misali kamar da MTN lokacin da ake Nitel, gwamnati take da layin waya ita kaɗai, mutane suna shan wahala ba kowa yake da wayar ba. Amma da aka saki layin wayar kowa ya zauna da shi, ga MTN, ga Etisalat, ga Glo, ga waye, ai kaga farashin harkon layi ai har 30,000 an sai da layin MTN. Amma a yanzu a kyauta ake bada shi.
Alhaji Abdullahi Idris kenan. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. To a Najeriyar har ila yau ana ci gaba da kai ruwa rana dangane da batun shugabancin babbar jam'iyyar adawa ta PDP. A yau ne dattawan jam'iyyar daga arewacin ƙasar suka kira wani taron manema labarai inda suka yi kira ga shugaban jam'iyyar Sanata Ali Muda Sharif da soka daga mukaminsa kana ya soke zaɓukan da aka yi a matakan jihohi. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya halarci taron manema labaran ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Abuja.
Shugaban dattawan jam'iyyar PDP a arewacin Najeriya, Farfesa Jerry Gana, ya mun ƙarin bayani dangane da wannan koke nasu.
Shirin da aka yi don farko, Chairman dama ya zo ne domin ya karasa lokacin da aka ba North East su gama shugabanci su na party. Amma ga tukun sai Adamu Muazzez ya zo ya rage lokaci kadan, muka ce kamata su North East a ba su dama su gama. Saboda haka shi Ali Madu Sharif da ya zo, ai dama zai kare wannan term din 24th of March. idan an kare an muka ce to tunda yake ya zo kenan bari a bashi dama zuwa 21st of May domin su yi shirye-shiryen da ya kamata domin a zabi wadanda za su shugabanci wannan amma su kansu ba su ciki domin ya zaka ce man ka zama referee kuma kana da sai ba zai yi ba saboda haka muka ce a'a tunda yake yanzu an fito su kansu ma suna nema abu ba gaskiya a ciki kenan sannan kuma mu gani ko a wurin congress da aka yi anan state by state akwai problems ko ina domin akwai son kai a ciki
to ministan aikin gona a Najeriya Dr. Shatima Mustafa yayi karin haske dangane da korafin nasu
eh to ai korafin namu shine PDP nan da dan Allah mu muka kafata lokacin da muka kafata kuma akwai akidoji da muka zauna akai muka ce ya kamata kafa wannan jam'iyya saboda a samu dama a mulkin Najeriya bisa adalci bisa gaskiya shekara 16 yanzu mun zo mun samu kanmu mu ba dabba ba mu ba tsuntsu ba to shi yasa yanzu muka ce to ya kamata mu zauna ko ba komi wancan wurin da muka saki hanya ko ba komi mu dawo wurin tukunna kafin mu samu hanya na gari mu
to amma shugaban PDP na kasa Sanata Ali Madu Sharif yayi watsi da wannan zarge-zarge nasu ta bakin kakakinsa Mr. Inuwa Bwala
duk mutane ne da basu yi amfani party ba su amfani jam'iyyar PDP a da ba suna gani kuma an zo a kwato inda suke kasuwanci ne a da saboda haka zamu an karbe kuma za a yi aiki kuma PDP za ta ci ba tare da sun kawo kai ba kun sun yarda su zo a hada kai in sun basu yarda ba su ci gaba da adawa adawan su kuma ba zai hana mu aiki
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Hassan Maina Kaina a makwabcin Najeriya har ila yau hukumomin kasar ne wato jamhuriyar Niger kenan hukumomin kasar ne suka bayyana rage kudin zuwa aikin hajjin bana ko dake wasu masu ruwa da tsaki a harkar jigilan majitan sun ce ba tuntube su ba aka dauki wannan mataki daga mai wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma ya koma mana da wannan rahoto
farashin ya fado kasa warwas a wani lokacin da tikitin jirgin sama ya tashin goron zabi to koya aka sami wannan sassauci Sheikh Bello Garba shine shugaban hukumar Alhazai ta kasa Koho.
Miye ne kudin haji ya kumsha? An san akwai kudin jirgi ciki, akwai kudin dakuna a Makka, akwai kudin dakuna a Madina, akwai hakkin da Saudi Arabia ta kai dauka, akwai abin da ake biya masu kula da Alhazai da kashe ba an kadara, akwai kudi ma da Alhaji ke biya na wannan zane da kabashi da wannan dan kogira da ke rataye da shi. Akai wata uku ana tantacewa ana dibawa. Kenan kowa ya zamna sana aka kai ya kudi miliyan 2 da jika 70 magabata suka ce a ƙara dibawa sai aka waye wani masu jirgi aka ce a ku wannan abun da aka yarda muku ku diba da cewa in ba a samu kuma dan hidda don Alhaji su samu dan sukuni su samu su masu dan huta
sai dai ejojin aikin haji na cewa ba a tuntube su ba kafin a kayyade farashin kujerar hajin na bana Alhaji Hamisu Hamidu Chris member a kungiyar ejoji ta ANAP ya ci gaba da cewa
abun da yasa abba mu yarda da wannan farashin ba saboda in za a tsaya da farashi ana bada kudi na jirgi sannan mu kuma muna taya Saudiya mu jiwa da gidajen Alhazai suke yanzu a cikin mu duka babu wanda ya je Saudiya yayi jiya ne gidaje suke ga zancen dola ta hau kenan ba haka bane ya kamata a ce an hudu gaba dai a ce sun huto kawai sun tsaida sun ce ga abin da yake a
haka zalika ejojin na ganin wannan mataki na karye farashin haji a matsayin wata hanyar shafa kashin kaji
wannan suna neman ne su gama mu da mu da alhazamu a gama mu da talaka a ce ai wannan masashen su do voice ne su suke kaza amma su talaka su san masashen su suke aikin komi
to amma wasu ƴan kasar ta Niger da na hadu da su a bakin wata tashar shiga motoci sun yi murna da jin labarin faduwar farashin
Musa Abubakar mai tafiya ni ina goyen bayan gwamnati ta lage talakawa kudin haji eh amma yanzu da gwamnati yayi daidai haka
mamur kamai kuma mun yi murna mun yi horin ciki mu talakawa muna son wata shekara kuma shi kare ragiya kai mun yi son ma gwamnati shi abi shi aikin duk gaba ɗaya gwamnati ya amsa shi mai so muna haje ƙasar miliyan guda
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma to yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da batun kalaman da Prime Minister Burtani David Cameron yayi na cewa Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi sauran ƙasashe matsalar cin hanci da rashawa a duniya kalaman da wasu ke ganin katobara ce Sai a kuke ganin Najeriya za ta iya wanke kanta daga kallon da wasu ƙasashen duniya ke mata a matsayin ƙasa da matsalar cin hanci da rashawa ta yi wa katutu? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kiran mu na farko ya fito ne daga Abuja, wane ne akan layi?
Magana da Alhaji Bello ko fata daga Abuja.
To Alhaji Bello, muna maka marhaban da zuwa wannan fili. Kai ne na farko, menene ra'ayinka?
Ra'ayina hello.
Eh, muna jinka. To na kaman layin Alhaji Bello ya tsinke na Abuja, ga kira daga Gombe, wane ne akan layi?
Kana magana da Hassan ne kira cikin sabbin da ke tuta da Gombe.
Na wato mallam Hassan, muna jinka.
Kika ji mawdu din bane.
To yau muna so ne ku kira ku bai a wato ku mana faɗa mana ra'ayinku dangane da batun kalaman da Prime Minister Burtaniya David Cameron yayi na cewa Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi sauran ƙasashe matsalar cin hanci da rashawa. Ta yaya kuke ganin Najeriya za ta iya wanke kanta daga kallon da ake mata?
Saboda haka ai ya faɗi gaskiya ne, zahiri ne kuma hakan ne.
Amma baka ganin kamar yanzu gwamnatin da take karagar mulki tana iya bakin kokarinta?
Gwamnati tana iya kokarinta, amma shi ma yana wahala ne gaskiya, sai dai ta addu'a Allah ya taimake shi akan mulkin.
To malala, mun gode Malam Hassan kenan daga Gombe. Ga wani mai kira daga Gashuwa, wane ne akan layi? Hello, na Gashuwa, kana jin mu? To yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dai dangane da batun kalaman da Prime Minister Burtaniya David Cameron ya yi na cewa Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi sauran ƙasashe matsalar cin hanci da rashawa a duniya. Ga kira daga Jos, mun samu, wane ne akan layi?
Muna magana da Musa Aike ne daga Nodges Plateau.
Da wato, muna jin kamalan Musa.
Yawwa, to wannan maganan da wannan ɗan talifi ya faɗa, gaskiya hakikanin gaskiya haka nan maganan take, amma kuma abinda ake ciki yanzu ya kamata shi ma ya gane cewa wayancan gwamnatocin da suka wuce ba ita ce yanzu ba. Amma har yanzu mun riga mun san mu duk balle mu da yake mu direbobi ne muke aiki a kan hanya, mu abinda ake ciki har yanzu, don wasu wuraren har yanzu abu bai sauya ba, ƙaruwan ke ma sosai ma.
To mun gode kwarai Malam Musa daga Jos Jihar Plateau. Ga kira daga Kebbi, wane ne akan layi?
Yaya ne daga Kebbi, Zurula Kwalgamen Bedouin.
To muna jin ka Malam Yaya.
To shi David Cameron ya yi magana ce irin ta sauran shi, ai jiya ba yau ba ne.
Malam Yaya, akwai rediyo a bayan inda kake magana, tana kawo cikas. Eh, kar kashe rediyon da Allah. Ya wato ci gaba.
Da addare mu ta Najeriya yanzu ba irin waccan gwamnati bace. Da ne yake magana. Gaskiya.
To mun gode kwarai Malam Yahaya kenan daga Jihar Kebbi. Ga wani kira daga Zaria, wane ne akan layi?
Ah, mai magana Alhaji Hassan Marafa daga Tudun Wada Zaria, jihar Kaduna, Najeriya.
Muna jin ka Alhaji Hassan.
To gaskiyar magana Prime Minister ya magana gaskiya. Wannan haka yake. Ai yanzu ne Allah ya kawo mu da mai ceto. Shi yasa aka yi wannan magana. Shi ma ai bayan nufin ya zo da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba ne. A'a, ya yi magana ne domin a tabbatar ma da duniya cewa lallai Najeriya mun riga mun lalace in bacin hancin babbayin da za a yi a cigaba. To haka yanzu ga wanda Allah ya kawo mu da shi zai gyara mana ƙasar ta gyaru ta bunƙasa, kowa ya ji daɗi in Allah ya sa.
Alhaji Hassan kenan daga Zaria a Kaduna. Ga wani kira daga Yola, wane ne akan layi?
Adamu ne.
To muna jin kamalan Adamu.
To wannan maganan ɗin da ya faɗa na cin hanci da rashawa a nan Najeriya gaskiya ne, ba ƙarya ba ne, amma a wancan gwamnati ne. Yanzu shi shugaba Buhari yana ƙoƙari ne ya gyara abun din. Amma don haka da ya yi tunani da ba zai faɗi haka ba.
Ra'ayin Adamu kenan daga Yola, jihar Adamawa. Muna godiya da kiran da kuke. Lambar da za a kira dai idan ana neman mu ita ce 2022052655. Ta yaya kuke ganin Najeriya za ta iya wanke kanta daga kallon da wasu kasashen duniya ke mata a matsayin ƙasa da matsalar cin hanci da rashawa ta yi wa katutu? Ga wani kira mun samu daga ina ne? Yawa, to muna jinka. Na Naija, muna jinka.
Ra'ayi na Niko shi ne Muhammad Andangi. Ra'ayi na wannan abin da David Cameron ya yi gaskiya bai yi daidai ba. Ya dace ya sara ma Buhari bisa ga aikin da ya kai. Mu dai mun ji daɗin wanga aikin da Muhammadu Buhari ya yi, kuma Allah ya saka mashi da alheri.
To mun gode kwarai. Ga wani kira kuma daga Lafiya. Wani ne kan layi?
Muhammad daga Lafiya.
Idris Muhammad, ina ji sunan da kyau dai, muna jinka. So mun gode kwarai da gaske Malam Idris Muhammad daga Lafiya jihar Nasarawa. Lambar da za a kira ita ce 2022055655. Ta yaya kuke ganin Najeriya za ta iya wanke kanta daga kallon da wasu kasashen duniya ke mata a matsayin ƙasa da matsalar cin hanci da rashawa ta yi wa katutu? Ga kira daga jihar Zamfara. Wane ne a kan layi? Wa alaikum salam, muna jinka. Ai, za ka kashe waya an rediyon da ke kusa da kai domin tana kawo mana cikas ga maganan da muke tsakaninmu da kai. Ka kashe rediyonka. Da Allah jama'a, idan za a kira a rika kashe rediyo saboda tana kawo cikas a irin tattaunawa da muke da ku. Lambar da za a kira ita ce 2022055655. To an ɗaga min hannu ma an ce lokaci ya yi halinsa. Mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. An kammala wasan mako na 11 na Premier League din Ghana a ƙarshen makon jiya tare da tattara labarai na wasu abubuwan tarihi a wasannin na 11, ciki har da gazawa da Accra Hartlepool ta yi na murƙushe Brecon Chelsea da kuma irin rawan gani da coach din Accra Hartlepool Kenichi Yatohashi ya yi. Tsakanin wasannin 11 an zura kwallaye 184. Dan wasan gaba na Ibiana Star Yahaya Muhammad shi ne ya fi kowa zura kwallaye, inda ya zura kwallaye 8 a wasanni 4. Shugaban rukunin league din farko da ke ƙasa da Premier League din Ghana, Owahini Achampo, ya yi tofin Allah wadai ga 'yan sanda cewa su ne Umul Aba'isan rigingimu da ke tashi a filayen wasa na league din farkon ko kuma Division 1 league a turance. Mr. Chapon ya ce tare 'yan sanda da ke ba da tsaro a filayen wasan suna zuba ido ne kawai ana cin zarafin kungiya mai bakwanci tare da magoya bayanta idan suka je wajen. Ya ce za a iya kawo ƙarshen wannan lamarin idan har 'yan sanda sun yi aikinsu da kyau. A yayin da masoya ƙwallon kafa a ƙasar Zambia suke jira su ga wane ne za a naɗa sabon babban sakataren hukumar ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar. Sabon shugaban hukumar ƙwallon kafan ƙasar Andrew Kamanga zai jagoranci tawagar mutane uku zuwa babban taron hukumar FIFA da za a yi a birnin Mexico. Kamanga zai karu da shugabannin hukumomin ƙwallon kafa a duniya da suke sha'awar kawo canji, wanda canjin ya fara daga shugabancin hukumar FIFA, inda Gianni Infantino ya maye madadin Sepp Blatter a matsayin shugaban FIFA wanda ya kwashe shekaru da yawa yana yi. A ƙasar ta Zambia kuwa, Kalusha Buwalia da ya kwashe shekaru 8 akan shugabancin hukumar ƙwallon kafan Zambia ya zo ƙarshe, amma abin mamaki Kalusha Buwalia da sabon shugaban hukumar Kamanga za su haɗu a Mexico. Coach ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta matan Zimbabwe ta Mati Warriors, Shadrack Mlauzi, ya ce wasan zumunci ta ƙasa da ƙasa da za su yi da Afirka ta Kudu zai ba su daman ganin ƙoƙarin sababbin 'yan wasansu da kuma kimanta su kafin shiga Olympics a wannan shekara. To yanzu kuma sai shirhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 11 ga watan Mayu kowace shekara, Amurka tana tuna ranar 'yanci 'yan ƙasar Vietnam don bayyana gudunmuwa ga haɓaka da kare walwalan al'umman ƙasar ta kudu maso gabashin nahiyar Asiya. A kwanan nan ne Amurka da Vietnam suka kammala tattaunawarsu na zagaye 20 akan 'yancin bil'adama a birnin Washington DC. Tattaunawar ta taɓo abubuwa da dama akan kare haƙƙin bil'adama a wannan shekarar. ciki har da muhimmancin ci gaba da yunkurin sabunta dokoki da bin ka'ida da samun walwala da samun walwalan yin addini yancin kwadago yancin nakasassu yancin allutu da matugo da auren jinsi daya da ayyukan haɗin gwiwa da kuma damuwan ɗaiɗaikun mutane mataimakin sakataren harkokin demokradiyya da yancin bil'adama da kwadago Tom Malinowski ya shaidawa yan jarida cewa a shekarar da ta gabata an samu raguwar kame da gurfanar da mutane da suke bayyana ra'ayinsu akan addini da harkokin da ya shafi kasar ta Vietnam da addininsu sai dai mataimakin sakataren Malinowski ya bayyana damuwarsa akan hukunci da aka yanke ma wasu masu bayyana amincewarsu cikin lumana ya ce Amurka na kyautata zaton za a warware wannan matsala da wasu irin waɗannan matsalolin wanda suka dade ba yi komai akai ba a cikin batutuwan damuwa akan ɗaiɗaikun mutane Amurka ta taɓa zancen wani lauya kuma mashhuri mai rajin kare haƙƙin bil'adama Nguyen Van Dai wanda aka daure shi har tsawon shekaru biyar akan laifin gangamin kin jinin gwamnati a shekarar 2007 an kuma yanke wa Dai hukuncin daurin shekaru hudu akan irin wannan laifin wani babban misali kuma shine daurin shekaru biyar da aka yi ma wani mai wallafa akan yanar gizo Nguyen Hun Vinh a cikin watan Maris akan laifi da hukumomi suka kira wuce gona da iri wurin fadan albarkacin baki wanda hakan ya saba wa kasar A makon karshen watan Maris, kasar Vietnam ta daure jumlar masu fafutuka su bakwai. A cewar sabon rahoton take haƙƙin bil'adama da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar shekarar 2015, ta bayyana har wa yau Vietnam tana tsare da fursunonin siyasa. Akan haka ne Amurka take ci gaba da yin kira da a sake fursunonin siyasan kai tsaye ba da kowane sharadi ba. Mataimakin sakataren Malinowski ya ce Amurka za ta ci gaba da zuba ido akan aikin sabunta tsarin dokokin Vietnam akan yadda kundin tsarin mulkin kasar da kuma tsare-tsaren kasa da kasa suka gindaya a cikin wannan shekara dai majalisar Vietnam za ta duba muhimman dokokin kasar da suka hada da dokar kafa kungiyoyi da jam'iyya da dokar zanga-zanga da dokar addini wanda suke da alaka da haƙƙin bil'adama har yau take haƙƙin bil'adama da mutanen Vietnam ke huskanta yana da muhimmanci a cikin alakar Amurka da Vietnam Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda haka ne kuma ya kamu ga labarai a takaice.
A takaice wani rahoto ya faɗi cewa adadin mutanen da suka rasa matsugunansu a fadin duniya sanadiyar rikici ko wani bala'i ya kai miliyan 40.8 cikin shekarar da ta gabata. Wannan shine adadi mafi yawa da aka taba gani a tarihi. Hukumar da ke sa ido akan 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway ta faɗa yau Laraba cewa mutane miliyan 27.8 sun rasa matsugunansu a ƙasar cikin shekarar 2015. Wani sabon rahoto kwanan nan na ƙungiyar da ke hankoran kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ya ce kusan mutane 150 ciki har da yara waɗanda shekarunsu ba su kai 6 ba sun mutu a lokacin da suke tsare a hannun sojoji a arewa maso gabashin Najeriya cikin shekaran nan. Ƙungiyar ta Amnesty International ta ce 'yan ƙananan yara na cikin mutane 149 ɗin da suka samu rahoton mutuwarsu a gidan yarin Barikin Giwa. Wani gawurtaccen wajen tsare mutane a birnin Maiduguri wanda kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suka caccaka a baya. Fashe-fashen bama bamai a babban birnin Iraki sun kashe akalla mutane 75 yau Laraba a cewar 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya. Hari mafi muni a cikinsu shine wanda ya auku da safe a lokacin da ake ta hada-hadar kasuwanci yayin da wani bom ya tashi a wata mota a kasuwar birnin Sadr inda akalla mutane 64 suka mutu. Wasu kuma su 40 suka jakata. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin. 'Yan kungiyar Sunni su ma sun sha kai hare-hare makamantan wannan a gabad a Bagadaza, musamman a unguwannin 'yan Shi'a waɗanda suka fi yawa. Har ila yau daga baya kuma an sake kai wani harin bom din a ofishin 'yan sanda da ke gundumar Kadimiya a arewa maso yammacin babban birnin Iraki.
Masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki daya amma wata tawaga abokan aikinmu za ta zo muku gobe da safe da misalin karfe 6 agogon Najeriya da izinin Allah. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Christian da ta hada shirin. Sai injiniyanmu Keith Holmes da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da ke tare da mu a cikin ɗakin watsa labaran namu Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.